saboda ku gani ku tabbata cewa al'ummar mu muna da haɗin kai
masu zanga zanga kenan suna bayyana cewa yunwa da talauci ya sanya dubban ƴan ƙasa daga sassa daban-daban kama daga birnin tarayya Abuja Kaduna Nasarawa Sokoto Kano Adamawa Bauchi Jigawa da dai sauransu suka hada kai don nuna wa gwamnatin yanayin tsananin da ake ciki Abubakar Yahaya dan asalin jihar Katsina da ya fito zanga zanga dandalin Eagle Square ya bayyana cewa
sunana Abubakar Yahaya ni dan Katsina ne originally amma na zauna Abuja na aiki yankin nan to naga ya dace in fito dan nuna ku kana ka abin da ke faruwa sai ya dawo da subsidy wannan wahalar rabu mai yayi tsada ya sa transport yayi tsada abinci yayi tsada mutane ba suna cikin yunwa to sannan muka zo nan bakwai jami'an tsaro suka ce kar mu yi protest anan mu je National Stadium to da wata kotu je ta ce wai an dakatar da protest a ko ina sai a stadium to ganin su nan bai razana mu ba dan duk wanda yake fighting ma al'umma bai damu ba ko da sun kama mu ko sun mana wani abu ko da su ta su suka fi bala'i kin ji ma suna harbi so ba wani abu bane a yau aka saba ba
mazauna birnin tarayya Abuja da dama sun bayyana irin yanayin da suka shiga biyu bayan matakin da kwamishinan yan sandan birnin ya dauka na tarwatsa masu zanga zanga a dandalin Eagle Square kamar yadda za ku ji a bakin su
sunana Hajiya Aisha mazauniyar Abuja mun fito zanga zangan nan karfe 5 da rabi kuma abubuwan da muka gani ana watsa wa mutane tear gas ba abin da bamu gani ba yau dinnan mu ko muna yin wannan zanga zangan ne saboda talaka saboda haka muna kira ga shugaban kasa ya dauki matakin gaggawa akan wannan zanga zanga kuma su gwamnati da aka ba su wannan kudin subsidy su fito da shi su ba manoma taki su tallafa wa ƴan business kuma mu kun mun sani a kasar nan ba za mu iya daurewa da wannan expenses na National Assembly ba saboda haka akwai need na constitutional amendment su kuma police su san cewa mu ƴan kasa ne muna da iyancin da za mu yi zanga zanga
sunana Abubakar Muhammad Abujega to a yau ne ranan farko na zanga zanga kuma ni dama tun farko na yi magana ne akan cewa ni gaskiya ina tare da wannan zanga zanga
turawa suka ce a hungry man is an angry man kuma wannan abun tun farko kuna ganin ana yin su a wannan kasashen African nan da suke kusa da mu ya kamata a ce ya zama izina a gare ku talaka wannan sun fi ku yawa ku da kuke jin dadi sun fi jami'an tsaro yawa idan suka tashi abun ba zai kyau ba na faɗa babu wanda yake ma shugabannin addini da shugabannin biyayya irin ƴan Najeriya both musulmai da Christians ai to ma tun da kika ga wannan lokacin sun bujurce malaman wallahi turaci ta kai bango
shi ma masani a fannin tsaro Manjo Mustafa Salis ne ritaya ya ci
jama'a sun fito tun karfe 6:08 na safe zanga zanga na lumana tun daga stadium aka tafi aka zo hannan Eagle Square amma daga zuwa wajen ƴan sanda tun karfe 11:00 zuwa yau ta ga suke harba wa mutane ba tare da zaddawa ba mutane gashi wasu sun ji ciwo wasu sun da yawa kuma suna lallan fashin su yana neman a dauke a haka dai ake kokarin a tsare su amma mutane sun tsaya zaga ma cewa sai sun yi abin da kundin mulkin kasa ya tana don musu wannan shi da zanga zanga na lumana hakika da layin da gwamnati ta dauka da jami'an tsaro ba daidai ba ne har da sojoji za su shigo da mota ta APC cikin jama'a wayo koran mutane suke tun a wannan lokaci sojoji sun zama involved da harkar siyasa saboda haka wannan ba zai sa mutane su janye daga tun wannan bana goma a filin da aka tanada ba babban bukata maganar dawo da tallafi na biyu harkar kudin electricity na uku harkar tsaro a kasa yadda ake diban mutane kamar kaji a ko ina suna daga cikin manya-manyan abubuwan da muke kokarin gwamnati ta fara dubawa a kai tukunna wanda ba su karfin shugaban kasa ba
a yanzu dai zanga-zangar ya fara daukan salon kona office fasa shaguna a jihar Kano da ma wasu sassan kasar daban-daban lamarin da masana ke cewa kamata ya yi shugaba Tinubu ya yi jawabin kwantar da hankali ga ƴan ƙasa kafin abin ya rikide zuwa ga yanayin da ba a fata kamar yadda aka gani a ƙasashe irin su Kenya Sudan da dai sauransu duk kokarin ji ta bakin jami'an gwamnati kan matakan da za a dauka a wannan yanayi a yayin hada wannan rahoton da ya ci tura gani yadda muka kira ta wayar tarho da aika sakon karta kwana ba mu samu martani ba Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya